الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da nake magana yammacin ranar litinin ce wacce ta yi daidai da 17 ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1435 wacce ta yi daidai da 14 ga watan July shekara ta 2014 wannan shi ne kasad na 132 daga cikin jerin kasusuwan karatun tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan masallaci namu ko wannan makaranta tamu bi suna Darul Hadisi Salafiyya karatun da babban malami Ash-Sheikh Al-Allama Abu Abdurrahman Muhammadun Al-Awwal Adam Albani Zaria yayi watake da Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji Allah madaukakin sarki ya kai haske kabarin shi Allah ya gafarta mushi idan yan uwa basu manta ba har yanzu bamu gushe ba muna karatun tafsiri a suratul baqara sura ta 2 daga cikin surorin alqur'ani surar da ta sauka a madina bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa gare ta idan bamu manta ba mun dauko tafsirin babban malamin musulunci professor ilimi doctor taqiyuddin al-hilali muna karantowa daga mujalladin shi na farko tafsirin shi da yayi wa ayoyin aqida wato tafsirul mawdu'i tafsirin da yafi shahara da sabilur rashad fi hadi khairil ibad sabilur rashad fi hadi khairil ibad muna karanto tafsirin ayoyin da yayi a cikin wannan sura ta bakara tun daga aya ta 254 zuwa da 58 ajiya idan ba ku manta ba mun karkare karanta maganganu da ya debo daga manya-manyan malaman tafsiri irin su Ibn Kathir bayan ya gama sai ya asalin kulla wani babi wanda zai tattauna game da darussa da fawaid da za a amfana da su game da karanta waɗancan ayoyin ba kadai mu ji fassara ba a'a me zamu amfana da su idan na aqida ne mu ji aqida idan na tauhidi ne mu ji tauhidi haka idan na fiqhu ne ko tarihi ko wani abu makamancin wannan kamar yadda na fadi da yake littafi ne na aqida jama'a kaga ana sa ran musamman game da waɗannan ayoyi da yake kawowa aji an fitar da alfawaidul aqdiyya a cikin waɗannan ayoyin to su ne ajiye muka fara tattaunawa a inda muka ji fa'ida ta farko a inda mallan ya ambata cewa duk wanda yayi shirka ga Allah madaukakin sarki ta hanyar bautar wani wanda ba Allah ba ta hanyar kirayar wannan wanin ko yanka gare shi ko yi mishi alwashi ba kance ko istighatha neman agaji ko ya nemi taimako a wurin shi ko ya nemi tsari a wurin wannan wanda ba Allah ba cikin abinda ba wanda ke da ikon ya aikata sai Allah to lalle wannan bawa zai zo a ranar alqiyama a matsayin fallasashi wanda alakanta zuciyar shi da yayi da wani wanda ba Allah ba ba zai amfane shi duniya da lahira ba mallan ya buga misali kamar waɗannan shehunnai na dariku waɗanda mabiyan su ke alakanta zukatan su da su to lalle dai ba za su cece su ba a ranar alqiyama saboda asali duk wanda yayi shirka to lalle ceto ba za ta amfane shi ba a ranar alqiyama koda ko wannan wanda yayi shirka din da ne ga annabi wato ko kuma uba ne ga wani annabi mallan ya kawo bayanai bayan ya gama wannan fa'ida ta farko ma'ana mun fahimci wannan fa'ida ne daga ayar can ta farko da muka karanta da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a yanzu wannan fa'ida daga cikin wannan aya malamin asalin tsamo ta to sa'an nan mun ji fa'ida ta biyu game da maganar da Allah madaukakin sarki yace wal kafiruna humu zalimun a inda malam ya dauko mana maganar wani daga cikin malaman farko malaman salaf almajiri ne daga cikin almajiran tabi'ai mai suna Ata ibn Dinar a inda yake cewa godiya ta tabbata ga Allah wanda asalin yace kafirai sune azzalimai bai ce azzalimai sune kafirai ba mun ji cewa zalunci iri biyu ne akwai zaluncin da yake hidda ma'abocin shi daga cikin musulunci ya kai shi zuwa ga da'ira ta kafirci to irin wannan zaluncin ayar take nufi kamar yadda akwai nau'in zalunci wanda yake karami wanda bai fitar da mutum musulunci wanda wannan zalunci shi ake kira da az-zulmul asghar malam yace da Allah ya ce wa zalimuna humul kafirun to da wato wannan hukunci ya shafi dukkan azzalimai shin zalunci babba suka yi ko zalunci karami ina fata da ma mun fahimta in ba kuma ta ba a daidai nan muka kwana a yau zamu tashi inda malam yace al-fa'idatu thalitha haka ne ko Allah kai mana gudunmawa malam yace al-fa'idatu thalitha fa'ida ta uku qad ra'aytu min fadailiha ma fihi min al-kifaya yace haqiqa naga nassoshi na Qur'ani da Sunna waɗanda suke dauke da bayani game da falalar wato ita wannan aya ma'ana ayar da zai shiga bayani game da tsamo fawaid a cikin ta ita ce ayatul kursi yace haqiqa ya ga nassoshi da yawa waɗanda suke bayani game da fada'il na ita ayatul kursi malam yace wa alimtu annaha a'zama ayatin fil qur'an yace kuma na fahimci cewa lalle wannan aya ita ce aya mafi girma daga cikin jerin ayoyin alqur'ani wa hiya kama qala ibn kathir ita dai wannan aya kamar yadda malam ibn kathir ne ya fadi game da ita yace tashtamilu ala ashri jumalin wannan aya tana tattare ta kunshi jumloli guda 10 ma'ana a cikin ta akwai sentence guda 10 ma'ana waɗanda zaka ce jumloli ne waɗanda suke cikakku waɗanda ma'anar su sun cika a cikin wannan aya malam yace al-jumlatul ula jumla ta farko daga cikin jumillar waɗannan ayoyi wato waɗannan wato jumal din da suka zo a cikin ayatul kursi yace fadin Allah Allahu la ilaha illa huwa Allah babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi kadai bashi da abokin tarayya ay la ma'buda fil ardi wala fis sama'i siwa babu wani abun bauta a cikin kasa ko a sama in ba shi Allah ba wa man abada ghayrahu dan haka duk wanda ya bauta wa wani daban wanda ba Allah ba sara min a'da'ihi to ya zama cikin in adawar Allah ya zama cikin makiya Allah istaujaba al'azab ad-da'im azaba dawwamammiya ta asalin wajabta akan shi fi dunya wal akhirah tun daga duniya har lahira da wato azabar duniya ita ce in akwai gwamnatin musulunci to za a kama shi za a tsare shi sannan za a wato asalin bukaci da ya tuba yustatabu idan har bai tuba ba to kai tsaye zama za a kashe shi ne a matsayin yayi shirka da kafirci idan ko asalin ya tuba to shikenan sai a kyale shi kaga wannan ita ce azaba da za ta asalin same shi fi dunya kenan shine kisa idan bai tuba ba idan akwai gwamnatin musulunci to sa'annan a lahira to zai dawwama a cikin wuta idan ya shige ta kaga wannan Allah madaukakin sarki ya asalin sa yayi asarar rayuwar shi ta duniya da lahira gaba daya dan duk wanda bai tsira daga wuta ya shiga aljanna ba to bai rabauta ba jama'a dan haka rabo mafi girma shine ka samu shiga aljanna Allah ka kai mu aljanna
amin
malam yace illam yatub min shirkihi matikar ya mutu bai tuba daga wannan shirka da ya asalin aikata ko ya kudirce ko yake na bautar wani wanda yake ba Allah ba ka ji ma'anar jumla ta farko yanzu wannan jumlar tana tabbatar da kadaitakar Allah madaukakin sarki game da abin da ya shafi bauta ba a bauta wa Allah ane ana raba kafa ana bauta wa wani Allah kadai ake bauta ma ina fata mun fahimta mallan yace al jumlatu thaniya jumla ta biyu daga cikin jumlolin da suke kunshe a cikin wannan aya fadin Allah da yace al hayyul qayyum Allah shine al hayyu rayayyen sarki al qayyum kuma wanda yake tsaye da kanshi kuma yake tsaye da kula da bayin shi da halittun shi professor yace wa hayatuhu subhanahu hiya al hayatul kamila rayuwar Allah mai tsarki cikakkiyar rayuwa ce babu na kafa a cikin ta allati lam tuhab rayuwa ce da ba wani da aka samu da yayi ma Allah kyautar wannan rayuwar ba wani ya kyautar da rayuwar ga Allah ba walam tu'ta ba wani ya dauki rayuwar ya ba Allah kyauta ba walam tu'khaz min ghairihi kuma ita wannan rayuwa ba kwato ta Allah yayi daga wani shi ba walaysa laha bidaya wala nihaya wannan rayuwa ba ta da farko haka ba ta da karshe walaysa laha hududun kuma ba ta da iyaka da dan adam ko halitta yake iya riskowa yanzu kaga wannan ita ce rayuwa ta Allah madaukakin sarki yanzu rayuwar halittun Allah jama'a daya take da rayuwar Allah kaga ba daya take ba dan duk wani wanda ka sani halitta ne na Allah in yana da rayuwa to rayuwar shi za ta iya karewa dan akwai lokacin da aka taba yi ba shi da wannan rayuwar yanzu mu ɗan adam mun taba samun kanmu a wani lokaci da ya zamto lam nakum mazkuran ma'ana ba mu a cikin tarihi ma'ana ba amma halitta mu ba tukuna Allah sai ya samar da mu sai kuma ya samar mana da rayuwa to kenan rayuwar mu fararriya ce wato rayuwar mu muhdasa ce to haka wannan rayuwa irin tamu to za a yi lokacin da babu ita kamar yadda an taba lokacin da babu ita to amma rayuwar Allah ba a taba lokacin da babu ita ba kuma ba za a taba lokacin da babu ita ba laysa laha bidaya wala nihaya yadda ba ta da farko to haka rayuwar Allah ba ta da ƙarshe to kaga wannan zaka ce ya zai a ce abu ba shi da farko ya zai a ce abu ba shi da ƙarshe ai wannan kokwalwa ba za ta iya fahimta ba sai mu ce haka abin yake dama imani ake so kai ina fata jama'a mun fahimta dan Allah madaukakin sarki da shi da sifofin shi da sunayen shi waɗannan ayoyi ne waɗanda suke beyond expectation sun wuce tunanin dan adam dan haka dan adam ba zai iya rusko su ba a sa'ad da waɗancan mutakallimuna ashabu ilmil kalam suka asalin yi amfani da kwakwalen su da waɗannan ka'idoji na ilmul kalam suka yi kokarin gano Allah da sunayen shi da halittun shi ba a bisa haske na wahayi da Allah ya yi wa annabawa ba wannan sai ya saka su a cikin dimuwa da rudani dan haka a sa'ad da za a ce Allah yadda shi kanshi da zatin shi da sunayen shi da sifofin shi ba su da farko to haka ba su da ƙarshe su kuma yana daga cikin ka'idoji a gurin su na ilmul kalam duk abin da yake samanne la budda lahu min bidayatin wa nihayatin a gurin su wannan ka'ida ce dan haka sai a ce to yanzu menene farkon Allah to kwakwale sun gaza gano sun gaza rusko yaushe ne farkon Allah kuma ba za su iya ruskowa ba jama'a to a sa'ad da kake kokarin ganowa ba za ka gano ba abu na farko abu na biyu kuma za ka bata za ka ki imani da Allah madaukakin sarki to kuma abu na uku wanda zai biyo baya shine za ka samu kanka a cikin waswasi game da addininka zai zama baka da tabbas game da Allah daga nan zaka samu shakka game da mahalici wa iyazu billah karshen ta zata kai ka zuwa ga inkarin Allah madaukakin sarki da haka kace ba Allah dan haka babu wani da za a bauta ma ga sunan da yawa jama'a wasu mun gansu wasu muna jin labaran su cewa babu Allah ba wani mahalicci ina jin ba da juma wannan ba cikin azumi aka samu wani matashi a nan garin Kano haka ta faru garin karance karance da leke leke yaje ya leko wannan mugun ilimi shaydanin ilimi wannan ya kai shi ga inkarin cewa ba mahalicci ba kaza ba kaza ba kaza har ƴan uwan shi suna tunanin to ko yana da motsuwa ne ko yana da tabuwar hankali basu sani bane abinda yaje ya karanto virus yaje ya dandano jama'a yaje ya dandano matsala ne da bakar akida ta kafirai wanda duk wanda ya tabota jama'a wallahi sai ya rasa imani in kuwa ba haka ba to kullun zaka ganshi cikin dimuwa zaka ganshi cikin haira yana ta kai komo mu waswisan ta'ihan kamar yadda imamu at-tahawi ya siffanta irin su a cikin al-aqidatu tahawiyya muwaswisan ta'ihan la mu'minan musaddiqan wala jahidan mukazziba yace fayatazabzabu bainal kufri wal iman haka zaka ga yana ta kai komo tsakanin kafirci da imani taratan kaga ya tabbatar da Allah wani lokaci kaga yayi inkari ga sanan jama'a a tarihi sun faru tarihi di ya dawwana su irin su al-imam Abdul Karim Shahr Satani a ƙarshen rayuwarsu suna rera waƙoƙi da abiyat suna takaicin bata rayuwarsu da suka yi game da ilimin falsafa da ilmul kalami wanda har wani daga cikin su yake cewa nihayatu iqdamil uqulu iqalu wa aktharu sa'il alamin dhalalu wa arwahuna fi wahshatin min jusumina wa ghayatu dunyana adhan wa wabalu wa lam nastafid min bahathina tula dahrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu maganganun katti kawai muka yi ta tattarawa muna ta bincike a ce wane yace wane yace wane yace sai muka dauka a cikin wannan shari'a take muka yi watsi da alqur'ani da sunna muka dauka alqur'ani da sunna akwai kunci a cikin su wannan sai ta kai mu garudani da rudewa a ƙarshen rayuwarmu dan haka jama'a abinda ake da bukata gare ka kai musulmi duk abinda yazo a Qur'ani da Sunna kada kai amfani da hankalinka ka kore kada kai amfani da hankalinka kai ta'awili wannan abinda ake bukata gare ka shine kace ka yadda kai imani wannan sifa ce ta mu'minai nagari waɗanda Allah madaukakin sarki ya yabe su a farkon suratul Baqara da Allah yake cewa allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun kaga daga cikin sifofin su akwai al-iman bil ghaib ina fata jama'a mun fahimta kaga wannan yana daga cikin usul din da ahlus sunna salafiyuna mu da'awar mu jama'a ta ginu akai dan haka game da abin da ya shafi ilmomin addini gaba daya ba a buƙatar ilimin falsafa da ilmul kalam da ilmul mantiq jama'a ba a buƙata ko miskala zarrati ba a buƙata mu mance da maganganun da wasu suka rubuta a littafan su daga cikin malaman da suka gabata kada mu rudu da waɗannan maganganun jama'a saboda ya kamata a riƙa fadakarwa kada dalibi garin bincike je ya jo gano wata matsala daga ƙarƙashin waccan aya da muka karanta game da wannan sarki da yayi jayayya da Annabi Ibrahim game da ubangijin shi Al-Imam Abubakar Abdurrahman As-Suyuti a cikin littafin shi Al-Iqlil fi istinbat at-tanzil da yazo bayani game da wannan aya da yazo fitar da fawaid sai yace a cikin wannan ayar malamai sun kafa hujja da ita game da sihhatu ilmil kalami ko kuma ilmil mantiki ya kawo wasu bayanai ya kawo wasu bayanai jama'a wannan kada mu rudu da wannan ina fata mun fahimta ilmul kalami da ilmul mantiki ba a buƙatar shi a cikin ilimin addini gaba daya ka dauka tun daga ilimin larabci lughal arabiyya nahwu da sarf da balaga da dukkan waɗannan ulumul arabiyya balle ka dawo usulul fiqh balle ka dawo wato asalin ulumul qur'an da ulumul hadith duk waɗannan jama'a ilmomi ne waɗanda suke ilmomi ne na shari'a tun daga kan dirasatul islamiyya wal arabiyya waɗannan ilmomin ba a buƙatar ilmul kalami a cikin su, ba a buƙata jama'a, mana ilmin philosophy, ilmin falsafa, ilmin mantiki jama'a ba a buƙata. Wani zai ce hadda lughal arabiyya, sai na ce ƙware da gaske, har lughal arabiyya ba a buƙatan ilmin falsafa, saboda a sa'ad da ilmin falsafa ya shiga cikin ilmin nahwu, to ilmin nahwu sai ya zama majnunan, sai ya zama mahaukaci, sai ya rude, sai ya hargitsi. Ka karanta wata magana in ban manta ba, al-Imam al-Asma'i ya nakalto ta daga wani daga cikin manya-manyan malaman lugha mai suna al-Imam al-Sarraj ko Ibn al-Sarraj, yake cewa ma zalan nahwu majnunan hatta a aqala Ibn al-Sarraj, ma'ana nahwu bai gushe ba yana majnuni. Allah ya san fahimci majnuni, allazi yatakhabbatu, wanda gaba ɗaya babu saiti. Sai da aka samu babban malami yazo ya cire waɗannan falsafar da suka shiga cikin nahwu, aka bar zallan ka'idodin. Dan haka hatta a ulumul arabiyya, to balle a ce ilimin tauhidi da aqida a ce a shigo da falsafa jama'a, ai bata ta faru kenan. Dan haka ba a buƙatan ilimin falsafa. Abinda ya jawo nake waɗannan bayanan jama'a, da malam yace wa hayatuhu subhanahu hiya alhayatul kamila allati lam tuhab wa lam tu'ta wa lam tu'khadh min ghairi wa laysa laha bidaya wala nihaya. Daidai wannan gabar, wani zai ce to ai wannan an shallake hankali, ya za ai a ce Allah ba shi da farko, ma'ana Allah ya gabaci farko, farko ma ma'ana ita kanta farko Allah ya gabace ta. Wani zai ce wannan ai akwai rudu a ciki, wannan ai kwakwalwa ba ta dauka, sai mu ce imani ake yi, imani ake. Ina fata mun fahimta. Allah madaukakin sarki ka kara mana imani. Malam yace wa fi qira'ati Umar radiyallahu anhu, a cikin qira'ar da aka ruwaito daga sahabi sayyidina Umar, Allah ya kara mishi yarda, sanil khulafa'ir rashidin, ya ruwaito a riwayar shi yana karanta al-qayyum da al-qiyam, haka yake karantawa. Malam yace gashi ka je ka duba unzur ma qaddamnahu, haka ne ko ya anha, ka je ka duba maganganun da muka gabatar game da wannan kalma a shafi na 224. Malam yace huwa allazi, ma'anar wannan kalma, fa'idar da za a fitar a cikin ta, abin nufi shine malam yace huwa allazi yaqumu bihi kullu ma siwahu min al-makhluqin. Allah madaukakin sarki shine yake tsaye da duk wata halitta wacce take ba shi ba, ma'ana duk wani abu da Allah ya halitta, Allah shi ke tsaye da kula da wannan abu. Wa bidunihi, kaga in bacin Allah na tsaye da shi, la yaqumu wala yujad, da babu abin da zai iya tsayuwa da kanshi, da wannan abu bai zama saman me ba. Yanzu ka kalli sama, in bacin Allah na rike da ita, yana tsaye da ita, ai da ta ruso. Haka Allah yace innallaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi. Kaga Allah shike rike da dukkan halittu, in baccin kular Allah da halittu basu samu damar tsayuwa da kansu ba. Ina fata mun fahimta. Malam yace wala yahfazu alayhi wujuduhu illa bil hayyil qayyum, kuma babu wani abu da zai kula da samuwar halitta in ba Allah madaukakin sarki da yake rayayye tsayayye akan dukkan halittu ba. Ma'ana Allah shike tsaye da asalin halittu gaba daya, shike kula da su, shike saukar musu da ni'imomi, wanda da waɗannan ni'imomi Allah yake rayar da su. Allah ya shimfida mana ƙasa, ya asalin rufe mana sama, ya samar da wata da rana da taurari, yake saukar da ruwa, yake asalin kai bayi zuwa lokacin rani, yake asalin aiko iska wacce muke shaka, muke harkoki na yau da kullum. In baccin waɗannan ni'imomi na Allah da Allah ke tsaye da bayin shi da su, to da bayi ba su iya tsayuwa da kansu ba. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Al-jumlatu thalitha, jumla ta uku daga cikin wannan jumla, ma'ana jumal din da suke cikin ayatul kursi, fadin Allah da yace la ta'khuzuhu sinatun wala nawm, yace wa qad bayyana ibn kathirin shine ma'anar wannan kafun din ma'ana sinati wa ma'ana naumi al-imam ibn kathirin ya bayyana abinda ake nufi da ma'ana ta as-sina gengedi wannan da bacci duk ai bayanin su ya gabata a baya mallan yace wahuma kaga waɗannan sifofi guda biyu sifa ta gengedi da bacci huma min lawazimil bashar suna daga cikin dabi'u da suka lazimci dan adam ba yadda dan adam zai raba kanshi da gengedi da bacci ko akwai yadda zai jama'a ba bi yadda zai mallan yace wa min ad-dala'ili ala naqsihim dan haka waɗannan sifofi guda biyu gengedi da bacci to dalili ne akan naqasar ɗan adam dan haka ɗan adam naqasa ta lazimce su akwai tawaya tattare da su saboda akwai bacci da gengedi daga cikin sifofin su wanda waɗannan sifofi ne na naqasa sifofi ne na tawaya kaga ba zai yiwu a danganta su ga Allah ba walizalika da wannan dalili ne la yastati'u ahadun minhum an yudabbira shu'un al'alami da wannan dalili ne babu wani cikin ɗan adam cikin bayi cikin halittu da zai iya wato asalin daukar ragamar kula da juya al'amuran wato asalin duniya gaba daya ba mai iya kula da duniya in ba Allah ba kenan ba wani cikin halittar Allah da zai iya kulawa da duniya saboda mene saboda yana daga cikin sifa na ɗan adam akwai sifa ta naqasa ita ce sifa ta bacci to kaga a sa'ad da zai bacci zai kama shi idan aka ce an bashi kula da duniya jama'a za a yi hadari ko ba za a yi hadari ba za a mutu ko ba za a mutu ba za a mutu to amma Allah baya bacci baya gengedi daga nan zaka gane ashe kenan la yastati'u ahadun minhum babu wani cikin halitta da yake iya samun dama da iko an yudabbira shu'un al'alami ya iya jujjuya al'amuran da yake na wato wannan duniya ko kula da duniya ko sammai da ƙasa ko kuma wato al'amuran yau da kullum daga yanayin damuna a koma rani ko aka san haka daga sanyi a koma zafi ko aka san haka ba wanda zai iya in ba Allah ba wa qad alima Allah subhanahu kuma Allah madaukakin sarki ya sani a cikin wannan ilimi nashi ilimin nan nashi tun fil azal anna ba'dhal bashari cewa za a samu wani daga cikin ƴan adam sai yaz'umuna annahu yujadu rajulun fi kulli zamanin yusamma al-qutbul mufrad ko qutbul fard Allah ya sani cewa za a samu wasu a ƙarshen zamani bayan wucewar annabawa za a samu wasu ko wani da yake riya cewa akwai wani wasu da ake kiransu da al-qutubu ko al-aqfabu waɗanda yanubu anillahi ta'ala fi jami'i mamlakatihi cewa wai za a samu wasu waɗanda su ne za su wakilci Allah game da kula da dukkan mulkin Allah wa yudabbiru shu'uniha kuma wai su ne za su riƙa juyar da dukkan wannan duniya da dukkan mulkin Allah wai cikin ƴan adam Allah ya san za a samu waɗannan mallan zai zo ya mana wato jawabi akai ya san za a samu waɗannan wai cewa fala ta taharraku zarratun fil alami illa bi iznihi wai cewa a cikin wannan duniya babu wata kwaya wato ta komayya kwayar zarra da za ta juya face sai da iznin wannan kutubin da wani yake riya cewa wai yana wakiltar Allah game da kula da halittun shi mallan yace in ma baka gane waɗannan bayanan ba unzur tafasila khabarihi kaje ka duba labari wato bayani na dalla dalla game da wane ne ake nufi da al-qutub a gurin shehunnan dariku an fahimta fi kitabi mallan yace a cikin littafi na mai suna al-hadiyatul hadiya ila ta'ifati tijaniya mana wato wata tsaraba wato ta wato asalin tsaraba da aka yi wa wato waɗanda suke bin dariƙar tijaniya dama na faɗa muku malamin dan tijaniya ne shi ma asali Allah ya yi mishi gamdakatar ya tuba ya asalin dawo zuwa ga da'awa ta salafiya da'awa ta ahlus sunna ina fata mun fahimta bayan ya bar wannan tafiya ne ya dauko alƙalamin shi ya rubuta wannan littafi na Al-Hadiyatul Hadiya ila at-tariqati at-tijaniyya ya asalin bayyana dalilin tubar shi jama'a ga littafin ya bayyana dalilin tubar shi ina fata mun fahimta a cikin wannan littafi wato asalin tun daga muqaddima ya fara bayyana cewa wato ada ya tashi a gidan ɗan ɗariƙa dan mahaifin shi ma ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman ɗariƙu waɗanda suke muqaddimai ne a cikin ɗariƙa yace ya bi malaman ɗariƙa ya bi kaza yayi kaza yayi kaza to amma daga baya sai Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi duk yayi waɗannan bayanan a cikin wannan littafi nashi in baka san wane ne qutbul fard a cikin istilahi na kalmomin ɗan ɗariƙa ba to ka dauki wannan littafin zaka ji bayani na wa ake nufi da al-qutbu daga bakin ɗan ɗariƙa ina fata mun fahimta mu dawo kan asalin maganar malam yace wa qad alima Allah subhanahu anna ba'd al-bashari sayaz'umuna annahu yujad rajulun fi kulli zamanin yusamma al-qutb al-fard yanubu 'ani Allah ta'ala fi jami'i mamlakatihi wa yudabbiru shu'unaha waye aka ce wai malam yace Allah ya sani a cikin ilimin shi za a samu cikin ɗan adam wani da yake riya cewa a kowane zamani akwai wasu da ake kira da al-aqtabu ko qutbu a kowane zamani wai suna wakiltar Allah suke kula da sammai da ƙasa da dukkan halittu da ruwa da rani da wato azurtawa da talautawa wai dan haka babu wata kwaya da za ta motsa a cikin wannan duniya face sai da sanin su sai da izinin su wai irin waɗannan aqtab din malai ce in baka gane su baka je ka karanta wancan littafi Allah da ya san za a samu waɗannan a cikin bayin shi fakazzabahum Allah ta'ala Allah sai ya ƙaryata su ina fata mun fahimta yanzu Allah ya ƙaryata ɗan ɗariƙu akan da'awa da suke cewa a kowane zamani akwai wani qutbi shike rike da sama shike rike da ƙasa shike azurtawa shike bada haihuwa shike kaza shike kaza duk ɗan ɗariƙa ya yadda da wannan aqidar jama'a in ka ji baka yadda da ita ba kuma ana kiranka da ɗan ɗariƙa kai marmaza ka canza sunanka ba sunanka ɗan ɗariƙa ba ɗan gargajiya ne kai duk ɗan ɗariƙa yana da wannan aqidar jama'a wannan ba shakka bace ba shakka bace yanzu muna karantowa ne jama'a daga tafsirin wanda ya taba ɗariƙa ya san mecece ɗariƙa sannan ga littafin sannan akwai littafi jama'a wanda zan yi mana ishara zuwa gare shi gobe in Allah ya yarda littafin malam mai gari zan dauko mana zan yi mana ishara zuwa gare shi insha Allah shi wannan ma a gidan kaulaha ya taso jama'a kaga dai ƙarshe kenan ya tashi ya rubuta littafin dan haka jama'a waɗannan su ne aqidun ɗan ɗariƙa Allah ya san za su faɗi irin wannan maganar cewa akwai waɗanda ke kula da duniya ke kula da kaza fakazzabahumullahu ta'ala biqaulihi la ta'khuduhu sinatun wala nawmun Allah sai ya ƙaryata su da faɗin shi da yace bacci gengedi bai kama Allah bai riskar Allah fa kaifa yastati'u hadha al-qutb al-maz'um an yudabbira shu'un al-'alami 'inda an-nawm taya za a yi wannan qutbi da ake riya cewa wai akwai qutbi da ke rike da al'amuran duniya taya za a yi iya juyar da shu'unul 'alam al'amuran duniya inda an-nawm a sa'ad da bacci ya buge shi taya zai jama'a ma'ana qutbin da ku ɗan ɗariƙa kuke cewa yana juya al'amura yana kula da kaza yana bacci ko bai bacci jama'a yana bacci a sa'ad da ya kwanta bacci waye barwa duniya inda gaske ne jama'a kun fahimci munin wannan aqidar ko da bacin ta Allah sai ya ƙaryata su cewa shike kula da duniya yana daga cikin dalail din shine bacci bai riskar shi amma duk wani qutbi da wani abdalu da wani hujibi da duk wani mai mukami da ka sani tun daga kan annabawa jama'a suna bacci ko ba sa bacci suna bacci to a sa'ad da wancan qutbi da ake riya shike kula da duniya a sa'ad da ya kwanta bacci wake kula da duniya kenan ya bar duniya ta hargitse daga nan zaka gane ƙarya suke yi malam yace wa nafyu sinati wan nawm, kaga kore sifa ta jangadi da bacci a haƙin Allah, min nafiyin naqais anil hayyil qayyum, yana daga cikin nau'i na kore wato asalin naqasa da tawaya ga Allah da yake rayayye tsayayye. Dan haka wannan gaba, wannan jumla ta uku tana tattare da wato asalin korewa Allah madaukakin sarki sifofi na naqasa. Dama malamai suka ce dole game da abin da ya shafi sifofin Allah madaukakin sarki ka gudanu a bisa yadda ayoyi da hadisai suka gudanu. Ayoyin Alkur'ani sun tabbatar wa Allah sifofin da shi ya tabbatar wa kanshi, haka hadisai ingantattu annabi ya tabbatar wa Allah sifofin da Allah ya tabbatar mishi. To sa'annan akwai ayoyi da hadisai waɗanda suke dauke da korewa Allah sifofi nan na kafa da tawaya, waɗancan su ake kira da sifatul isbat, waɗannan su ake kira da sifatut tanzih. Dole ka tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa kanshi, dole ka kore wa Allah abin da ya kore wa kanshi. Kaga Allah ya tabbatar wa kanshi shine guda a cikin rububiyyar shi da ilahiyyar shi da asma'ihi da sifatihi. To kuma Allah ya tabbatar wa kanshi sifa ta alhaya kuma da sifa ta alqayyumiyya. To sa'annan sai kuma ya kore wa kanshi sifa ta asina da kuma sifa ta annaw. Yanzu kaga waɗancan sifatul isbat waɗannan su kuma sai su zama sifatut tanzih. Dole ne ka tsarkake Allah, kaga ka tsarkake Allah daga ittikhadul walad, Allah bai riki da ba, Allah bai haihu ba, lam yattakhid sahibatan wala walada. Kaga wannan duk yana daga cikin korewa Allah sifofi na naqasa da aibi. Kaga wannan nau'i ne na wato asalin sifatut tanzih. Dole ne ka tsarkake Allah daga waɗannan naqais din. Ina fata an fahimta. Malam yace al-jumlatu rabi'a, jumla ta hudu, fadin Allah da yace lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, abinda ke cikin sammai bakwai da ƙasa lahu to na Allah ne, mallakar Allah ne, Allah shike da sarauta cikakkiya akan su. Milkan wa khalqan, tun daga kan mallaka, wa khalqan da halittawa, Allah shi kadai ya mallaki duk abinda ke sammai da ƙasa, kuma shi kadai ya halitta su. Yadda shi kadai ya halitta, to kuma mallakar su shi kadai yake da ita. Wa abidan, haka kuma bauta ma shi kadai ne, shi kadai ya halitta, shi kadai yake da mulki nasu gaba daya, kuma shi kadai ya cancanta a bauta ma. Ina fata mun fahimta. Mutasarrifan fihim, Allah shike jujjuya al'amura a cikin su, daga yanayi na asalin yalwa zuwa yanayin kunci, yanayin farin ciki zuwa bakin ciki, yanayin kaza zuwa yanayi kaza, Allah shike juya waɗannan yanayi fihim a cikin halittun shi. Malam yace wal mamlukul makhluq al'abd, yace kaga al mamluk wanda yake an mallake shi, al makhluq wanda yake abin halitta, al'abd wanda yake bawa, la yakunu ilahan ma'budan abadan, har abada ba zai taba zama ubangiji da ake bauta ma ba, har abada bawa, har abada abin halitta ba zai taba zama abin bauta ba jama'a. Allah shi kadai ne abin bauta, al khaliqu li jami'il alamin, wanda ya halitta dukkan halittu gaba daya. Malam yace fa fihi, kaga a cikin wannan jumla akwai raddun alal mushrikina, akwai raddi mayar da martani wato akan mushrikai gaba daya, al mushrikuna bi kulli asnafihim, mushrikai da dukkan nau'in su jama'a, masu bautar annabawa da masu bautar mala'iku da masu bautar taurari da masu bautar rana da wata da masu bautar bishiyoyi da duwatsu da masu bautar ƴan adam da masu bautar kaza da masu bautar kaza, duk waɗannan jama'a sun shiga ciki wannan gaba, raddi ce gare su. Ina fata mun fahimta. Al-jumlatul khamisa, jumla ta biyar daga cikin jumal na ayatul kursi, fadin Allah da yace man zal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi, waye isa yayi ceto a wurin Allah in ba da iznin shi ba. A cikin wannan aya akwai nafiyul lishafa'ati shirkiyya, akwai kore nau'in ceto na shirka allati yashfa'u shafi'u fiha ladal mashfu'i inda wannan ceto na shirka wanda shi mai ceton wai akari ya zai ceci wanda za a ceta inda hu a wurin Allah kaga wannan aya ta kore irin wannan nau'i na ceto ceto irin wanda mushrikai suke kudircewa ga asalin abeban bautar su malai ce li annahu qaribun saboda Allah madaukakin sarki wato li annahu qaribun wato wai wannan ya kudirce cewa wane zai cece shi saboda shi makusancin shi ne walahu haqqun alaihi wai yana da haƙi akan shi kal walidi inda waladihi kamar uba a gurin dan shi uba sai ya ji aini ina da kusanci a gurin wannan dan nawa dan haka ko ban yi alkhairi ba in muka tafi lahira tunda sheik ne tunda wali ne tunda nagari ne ai zai cece ni a wurin Allah jama'a kun fahimci irin wannan ceto da suke kudircewa to wannan gaba kore shi take yi aw bil aksi ko kuma akasin haka ma'ana al waladu inda walidihi kenan ina fata mun fahimta tunda yadda yace kal walidi inda waladihi kamar uba yaji yana da kusanci zuwa ga dan shi dan haka zai cece shi aw bil aksi ko kuma akasin haka ai al waladu inda walidihi ko da yaji ai shi tunda uban shi shine wani sai yaga to ai yana da kusanci da uban shi ko bai yi alkhairi ba ko bai bi Allah ba ko bai bautawa Allah ba ai uban shi zai cece shi to wannan gaba tana kore tana rusa da rugurguza irin wannan nau'i na ceto malam yace auli annahu sadiquhu ko cewa ai abokin shi ne wani fa tare miki a duniya tare muka yi wasan kasa ai abokina ne zai cece ni a ranar alkiyama aw qa'idu jaishihi ko shine commander yakin shi ma'ana wani fa shi ya nada ni commander ai muka tafi lahira zai cece ni wani fa shi yace ni ne shugaba mu tafi mu jihadi dan haka mu tafi lahira zai cece ni wannan ceton ba zai amfane su ba a ranar alkiyama aw waziruhu al'azam ko kuma yace ai shine wazirin shi na kusa da shi mafi girma allazi yu'inuhu ala tadbiri mulkihi wazirin shi dake taimaka mishi gurin kula da juya al'amuran mulkin shi dan haka ai in an tafi kiyama yadda nake kusa da shi a duniya a lahira ma zai taimake ni kun fahimci irin wannan nau'i na ceto to irin shi ne Allah madaukakin sarki yake korewa ina fata an fahimta malam yace wal mushrikuna al jahilun kaga mushrikai wato waɗannan waɗanda suke masu tsananin wauta da jahilci da dodaddiyar basira yazunnuna su zato suke bal ya ataqidun kai suna ma kudircewa ne anna shafa'ata shufa'i inda Allah min hadha al qubay cewa ai ceton masu ceto a ranar kiyama a wurin Allah ai irin waccan ce da muka ambata alhalin abun ba haka yake ba jama'a kun fahimta da kyau kuwa malam yace wa ta'ala Allahu an yashfa'a ahadun indahu illa bi iznihi Allah ya daukaka Allah ya fi karfin wani kowaye yayi ceto a wurin Allah ba da iznin Allah ba ma'ana ba wanda ya isa ina fata mun fahimta inda da wanda ya isa to da annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to amma shi kanshi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai ya tafi ya fada a gaban al'arshin Allah ya nemi izinin Allah Allah ya bashi izini sa'annan zai ceci waɗanda Allah ya nufa ya ceta kaga idan annabi sai Allah ya bashi izini fa ghayruhu min babi aula ina fata jama'a mun fahimta to jama'a ga wata magana nan a ƙasa malam ya asalin kawo ta tana da matukar muhimmanci jama'a za mu karance ta gaba ɗaya ba za mu tsallake ta ba saboda kusan ita ce abinda za ta ƙara bayyana mana ta ƙara fito mana da ma'anar wannan karatu karar insha Allah kashi na alamba ta uku malam yace fassala ibn al-qayyim fi kitabihi madarijis salikin al-imam ibn al-qayyim ya warware bayani dalla dalla a cikin littafin shi mai suna Madarijus Salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ko a mujalladi na farko lambar takadda ta 341 zuwa da 43 fi mawdu'i shafa'a game da babi ko gaba ta musamman da ya ware dan tayi bayani game da wato ma'ana ta ceto wa takallama an halid dallin alladhina akthara almusannif min dhikrihim kuma al-imam ibn al-qayyim yayi maganganu game da halin waɗannan batattu waɗanda malan hilali ya yawaita ambatan su wa radda alaihim kuma ya mayar musu da martani mana waɗannan da malan taqiyuddin al-hilali ya ambace su ya yawaita ambatan su to ibn al-qayyim ya asalin bayyana yayi maganganu akan su kuma ya bayyana asalin halin su kuma ya mayar musu da martani malam mashhur haka ne ko yace wa asuqu laka akhil qari'i kalam ibn al-qayyim anhum yace zan kwararo maka maganganu da ibn al-qayyim yayi akan waɗannan mutane yace li ta'alama dan kai mai karatu dan kai musulmi dan kai ahlus sunna salafi dan kai wanda yake gama gari ko dan dariqa ko ma waye dan kasancewa annal musannifa cewa malan taqiyuddin al-hilal mai wannan littafi na sabilur rashad masbuqun bi ahkamihi hukunce hukunce da ya ta fadi akan waɗannan batattu to akwai malaman da suka gabace shi ba kan shi farau ba ba shi ya karzo man barataya aka bashi ina fata mun fahimta dan kada a ce to ya zake ya zafafa ya tsananta dan akwai waɗanda ke da'awar su ma ahlus sunna ne sai su ce su wanda sun cika zafi sun cika zakewa an cika kaza an cika kaza to dan kada ka fahimci taqiyuddin al-hilali ba shi ya fara fadin wannan akan irin waɗannan ƴan bid'a da muke ji muke rayuwa da su a wannan zamani ba akwai malaman da suka gabace shi wa mawafiquhu wa mawaqifuhu al-atiya da kuma wato matsayin da ya dauka to akwai malamai da suka dauki irin wannan matsayin malan sai yace wa hatta la tattahima al-musannifa rahimahullahu bishiddati wa adami al-layyin yace dan kada ka tuhumci taqiyuddin al-hilali da tsanantawa a cikin addini da kuma rashin saukakawa dan haka ake jifan musamman malaman ahlus sunna salafiyuna jama'a sai a ce ya cika zafi ya cika kaza ya cika kaza jama'a ba haka akai ta jifan su malan Ja'far da su malan Albani ba jama'a da'awar su ta cika kaza sun ce kowa bai iya ba duk abinda ka fada sai a ce ga abinda yake daidai ga kaza sun tsananta akan mutane jama'a an fadi wannan akan su ko ba a fada ba an fadi amma fa sun mance waɗannan malaman malamai ne waɗanda suke a alamu da'awati salafiyya kai da'awar da kake ta salafiyya ce da har zaka zarge su ba su iya da'awa ta salafiyya ba ka san irin da'awar da kake yi salafiyyar ka yaushe ka shige ta ma'ana jiya jiya nan fa jama'a ko dazu dazun nan da safe ya shiga cikin da'awar ta salafiyya amma har ya gano wasu da suka shiga da'awar da shekaru masu yawa cewa ba su iya da'awar ba sun cika zakewa sun cika zafi shi ya shiga ya zauna ya fitar da su daga cikin da'awar wannan jama'a rashin adalci ne da da'awar cewa ya tafi wani gari ko wata ƙasa ya je yayi karatu shi ya haɗu da malamai shi ya ga kaza shi ya iya kaza haba jama'a a sa'ad da ka bar kasar ka tafi wani guri karatu kai ba dalibin ilimi bane fadlan an takuna aliman balle ka zama malami balle ka zama da'iya mana kai kanka baka san matsayin ka ba to amma ka tafi ka dawo tun kanka tafi ga wasu malamai na da'awa maimakon da ka tafi ka dawo sai ka zo ka kwashi tabarraki a gurin su kai istimdadi daga hasken su dan sun fi ka kwarewa da gogewa sun fi ka sanin wada'in kasar da yanayin da wasu kalmomi ake yi da ya ake kaza ya ake kaza amma sai ka dawo ka ce ba wanda ya iya da'awar Albani bai iya ba Sheikh Ja'far bai iya ba sun cika zafi sun cika kaza sun cika kaza da ka fara da'awar kwana biyu an maka jafa'i shikenan sai ka rufe makarantar ka shikenan sai ka zakara ya baka sa'a kai fasa'a sabahul munzirina ka gudu ka bar ladan ka jama'a ba haka bane to wannan yana ƙara nuna mana jama'a mu na yau ba za mu taba yin da'awa ta zama da'awa ce ta gaskiya ba sai mun yi iktifa'i ga asari man salafana sai mun yi bincike yaya magabatan mu akan wanda tafarki suke don wallahi in muka gamsu da ilimin mu da kazana mu da kazana mu za mu bace mu auna jama'a sayyidul awwalina wal akhirin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki da ya aiko shi sai ya dauke shi bai bar shi a haka ba sai da ya hada shi da annabawan da suke mansabaqahu waɗanda suka gabace shi yaje ya gansu ya tattauna da su saboda sun gabace shi a fage na da'awa yayi istimdadi daga hasken su da shawarwarin su har a cikin hadisin Isra'i da Mi'raj hadisin Bukhari da Muslim annabi ya anso salloli guda 50 yana tsuma yana murna ya hadu da annabi Musa Musa yace koma wurin ubangijinka fas'aluhu takhfifa ka roke shi da ya saukaka maka saboda ni da jama'ata biyu aka farlanta sun kasa kai an baka 50 za ku iya ne annabi ya koma aka rage biyar ya koma yanzu wace fa'ida wace hikima annabi ya fa'idantu da ita shine yanzu annabi Musa yana da khibra yana da wato kwarewa a fagen da'awa Allah sai bai bar annabi ba sai ya dauke shi ya hada shi da annabawa yaga annabi Adamu yaga annabi Musa yaga annabi Isa yaga duk waɗannan annabawa aka tattara mishi su a Baitul Maqdis yayin musulmancin sallah din me yake ce hikimar wannan jama'a duk me yake husira dake cikin waɗannan nasoshin jama'a shine dan ka gane kai mai da'awa baka istiqlali da da'awarka kai sai ka kalli magabatanka ina suka taso a ina suke ina suka tsaya sai kaga daga ina zaka dora to amma mutun ne ya fara da'awa jama'a da yazo sai ya ce kun cika zafi kun cika kaza kuna fariya kuna alfahari haba jama'a ka san cikin irin mutanen da wannan malamin ya taso ka san irin waɗanda suka mu'amalance shi wannan yana da alaka da irin wada'in da'awar shi da yanayin yadda mu'amalar shi take in baka san wannan ba zaka zarge shi wanda baka da uzuri da za a baka dan haka jama'a wannan maganar tana da matukar muhimmanci me yasa malam ya kawo wannan maganar gashi malam Abu Ubaida mashhur Ibn Hassan Ahlu Salman yace ya kawo wannan maganganu ne dan ka gane fa Taqiyuddin al-Hilali ba shi ya fara fadin wannan magana akan waɗannan masu nau'i na shirka cewa waɗannan cetan waɗanda suke kudircewa ba zai amfane su a ranar alkiyama ba dan ka gane ba yayi zafi akan su bane ba yana kausasawa bane awil ghuluwi wata'assubi wa adamil insafi ko kuma ka dauka zakewa ne ko ta'assubanci ne ko kuma rashin adalci ne da yake wato ya ki musu mala yace qala kaji abin da ibnul qayyim ya fadi mubayyinan jahala abna'i zamanihi fi shafa'a yana mai bayyana wauta da jahilci na waɗannan ƴan zamani na shi game da ceto ibnul qayyim yace a cikin wannan littafi wa min jahalil mushrik yana daga cikin jahilci da wautar irin wannan mushrikin to kaga tun daga farko sai ka auna da ibarar ibnul qayyim da ibarar Taqiyuddin al-Hilali wacce ce tafi kaushi jama'a ibnul qayyim kaji da yadda ya fara wa min jahalil mushriki daga cikin wauta da jahilcin irin wannan mushrikin i'tiqaduhu anna man ittakhadha waliyan aw shafi'an annahu yashfa'u lahu ko i'tiqaduhu ko anna man ittakhadhahu waliyan aw shafi'an annahu yashfa'u lahu wai kudircewa da aqidantuwa da cewa duk wanda ya riki wani waliyi ko wani da ya dauka a matsayin wanda zai cece shi wai wannan kudircewar da yayi game da shi annahu yashfa'u lahu wai wannan da ya riko da shi zai cece shi wayanfa'uhu inda Allah wai zai amfanar da shi a wurin Allah a ranar alqiyama malai ce kama yakunu khawasil muluki wal wulatu tanfa'u shafa'atuhum man walahum kamar yadda waɗanda suke na musamman a gurin masu sarauta da waɗanda suke shuwagabanni wai a ranar alƙiyama kaunar da suka yi wa waɗannan shuwagabannin su shuwagabannin za su cece su a ranar alƙiyama Ibn al-Qayyim yace walam ya'lamu alhalin su ba su sani ba anna Allah la yashfa'u indahu ahadun illa bi iznihi cewa ba wanda zai ceci wani a wurin Allah sai da izinin Allah wala ya'zanu fi shafa'ati illa liman radiya qawluhu wa 'amaluhu kuma Allah ba zai ba da izini a ceci wani ba sai wanda Allah ya yarda da maganar shi da aikin shi ya yarda da maganar shi musulmi ne ya furta kalimatu shahada yana da tauhidi ya yarda da aikin shi yayi mutaba'a tamma lazima ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to wannan shi kadai ne Allah zai bada izini a cece shi a ranar alqiyama Allah ka sa mu cikin su kama qala ta'ala fil fasl al awwal kamar yadda Allah madaukakin sarki ya fadi a gabar farko gabar ba wanda ya isa yayi ceto sai da izinin Allah Allah ya ce man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi kaga ayar da muke karantawa kenan wa fil fasl thani a gaba ta biyu kuwa cewa ba wanda za a ceta sai wanda Allah ya yarda da maganar shi da aikin shi fadin Allah da yace wala yashfa'una illa liman irtaba ba wanda zai yi ceto ceton ya tabbata ga wani wanda sai wani wato sai wanda Allah ya yarda da shi male cewa baqiya faslun salifun sai ya zamto fasli na uku ma'ana fasli na biyu ma'ana bayan Allah ya yarda da kai sai ya ma izini izini shine fasli na farko gabar farko to sannan yi maka izini kai tukuna shine faslin farko fasli na biyu shine sai kai Allah ya yarda da kai fasli na uku shine wanda zaka ce ta malam yace wa an wa haka ne ko wa baqiya faslun salifun ko wa huwa annahu la yarda min alqawli wal amali illa at-tauhid fasli na uku shine Allah bai yarda da maganar mai magana zancen mai zance wal amali da aikin mai aiki illa tauhid in ba tauhidi ba Allah kadai tauhidi ya yarda da shi kun ji na farko sai yace wattiba'ir rasuli da kuma bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaji waɗannan sune wato asalin fasli na uku mala yace wa an hatainil kalimataini kaga game da waɗannan kalmomi guda biyu wato at-tauhidu lillah da ittiba'ur rasul malan yace yus'alul awwalina wal akhirina Allah zai tambayi mutanen farko da waɗanda suka zo daga ƙarshe kama qala abul aliya kamar yadda ɗaya daga cikin manyan tabi'ai mai suna abul aliya yace kalimatan akwai wasu kalmomi guda biyu yus'alu anhum al-awwaluna wal-akhirun wal-akhiruna ko wal-akhiruna al-akhiru na karshe al-akharu wasu daban al-akhiruna na karshe bi kasril kha'i haka yadda ya kamata a karanta kenan ina fata mun fahimta kamar yadda wato mafi yawanci ake kuskure din nan a cikin an-nahw jama'a a ce mu'tallul akhiri sahihul akhiri wasu suna cewa mu'tallul akhar sahihul akhar kuskure ne jama'a mu'tallul akhiri sahihul akhiri ina fata mun fahimta to haka nan kalimatani yus'alu anhumal awwaluna wal akhiruna yace wasu kalmomi ne ma'ana wasu jumloli ne guda biyu za a tambaitin daga mutanen farko da waɗanda suka biyo bayan su na ƙarshe kalmar farko ita ce ma za kuntum ta'buduna me kuka kasance kuna bauta ma a duniya kaga tauhidi kenan jama'a duk wanda ya mutu babu tauhidi wallahi yayi asara duk wanda ya mutu babu tauhidi jama'a in ya tafi lahira wuta zai shiga shi yasa tauhidi ake fara ta hakiki jama'a tauhidi at-tauhid awwalan kaga wannan yana daga cikin da'awar mu jama'a da'awar mu ta salafiyya lazumin da'awar mu ce ta salafiyya farawa da tauhidi saboda ita kadai ce da'awar da take alamin hajin nubuwa a bisa tsarin da'awa da tafarkin annabawa. Da haka kaji za a tambaye ku madha kuntum ta'budun, to ta sa'an nan kalma ta biyu wa madha ajabtumul mursalina, da me kuka amsawa annabawa, shin ka bi annabawa, ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Za a binciki al'ummar annabi Ibrahim, annabi Nuhu, annabi Musa, su ne al'awwaluna. Sa'annan za a tambayi al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, su ne al'akhiruna. Me kuka bauta ma, sa'annan me kuka amsa ma annabawa da suka kiraye ku, da wace amsa kuka ba su? Shin ka bi annabinka? Shin ka bi shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama? Jama'a mun fahimta da kyau kuwa? Malai ce fa hadhihi thalathatu usulin, kaga waɗannan wasu manya-manyan gimshikai ne guda uku. Taqta'u shajarata shirki min kalbi man wa'aha wa aqilaha, waɗannan usul din suna datse bishiyar shirka a cikin zuciyar duk wanda ya asalin haddace su kuma ya hankaltu ya fahimci ma'anar su. Duk wanda ya san waɗannan jumlolin jama'a, in har ya cire san zuciya da san rai, to wallahi jama'a bishiyar shirka to ta mutu a cikin zuciyar shi. Ina fata mun fahimta. Dan haka waɗannan gabobi guda uku, usul din guda uku, malam yace na farko la shafa'ata illa bi iznihi, ba wanda zai ceto a ranar alkiyama a wurin Allah sai da izinin Allah. Wala ya'zanu illa liman radiya qawluhu wa 'amaluhu, kuma Allah ba zai ba da izini ga wani ba sai wanda ya yarda da aikin shi da maganar shi. Wala yarda min alqawli, kuma kaji cikin maganganu ba wacce Allah zai yarda da ita, wal 'amali ko cikin aiki, illa tauhiduhu, sai dai tauhidin Allah, sai kadai ta Allah. Dan haka duk mai shirka jama'a ya tuba ya daina, ya bar shirka ya koma zuwa ga Allah, Allah madaukakin sarki zai taimake shi, zai saka shi aljanna. Malam yace wala yarda min alqawli wal 'amali illa tauhiduhu wattiba'u rasulihi, haka sai bin manzon shi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ina fata jama'a kun fahimci wadannan. Malam yace fa Allahu ta'ala, Allah madaukakin sarki, la yaghfiru shirkal adilina bihi ghayrahu, Allah bai gafarta wa shirkar da aka karkace daga gare shi aka bauta wa wani shi. Duk wanda ya mutu yana wannan, Allah ba zai gafarta mishi ba. Kama kala ta'ala, bai yadda Allah madaukakin sarki yace thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun, sa'annan kafirai sun kasance suna karkacewa ubangijinsu, suna nufar wani Allah da bauta ba Allah madaukakin sarki ba. Kaga kafirai kenan. Allah sai ya kira su da sunan su na yanka, thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'diluna, suna karkacewa Allah da bauta, ma'ana suna karkacewa su nufi wani Allah da bauta ba Allah ba. Malam yace al-an'ami aya ta 1 wa asahul qawlain, maganganun da aka yi guda biyu wacce tafi inganci cikin su game da ma'anar wannan aya, annahum ya'diluna bihi ghayrahu fil ibadati wal mawala wal mahabba, suna karkacewa Allah su nufi wani Allah da bauta da kauna da soyayyar da kadai Allah ake wa. Kama fil ayatil ukhra, kama yadda jawabi yazo a wata aya ta daban da Allah yace tallahi, su suke fadi cewa wallahi muna rantsuwa da Allah, in kunna la fi dalalin mubin, ai mun kasance a cikin bata wacce take bayyananniya, idnu sawwikum bi rabbil alamin, saboda mun daidaita ku kudin nan shuwagabanninmu da ubangijin halittu, yadda muke bauta mishi muna bauta muku, yadda muke kiran shi haka muke kiran ku. Aya ta 97 zuwa 98 a suratul shu'ara, malai ce wa kama fi ayatil baqara, haka kamar yadda yazo a ayar baqara, da Allah yace wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah andadan yuhibbunahum ka hubbillah, Allah yace daga cikin mutane akwai waɗanda suke riƙar wani Allah a matsayin kishiyoyi ga Allah, yuhibbunahum, suna kaunar waɗannan kishiyoyi na Allah ka hubbillahi, irin kaunar da suke wa Allah, ko kuma yuhibbunahum, suna kaunar waɗannan kishiyoyi na Allah ka hubbillah irin kaunar da mu'minai suke wa ubangijin su Allah duk waɗannan fassarorin jama'a malamai sun yi su a shahid dai jama'a sun raba kafa cikin bautar Allah wannan ta sa Allah madaukakin sarki cetan waɗannan ba zai amfane su ba a ranar alkiyama wannan ita ce aya ta 165 a suratul baqara tafsirin ta ya gabata wanda malam Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ya gabatar yanzu ka ji duk waɗannan jawaban fa ibnul qayyim ne yake yin su malam sai ya ci gaba da cewa taral mushrik yukazzibu haluhu wa amaluhu qawluhu yace zaka ga mushriki haka zaka kira shi jama'a mushriki yukazzibu haluhu wa amaluhu qawluhu halin da yake ciki da aikin da yake aikatawa yana ƙaryata maganar shi jama'a mu fahimci wannan gabar da kyau tukuna ka kalli duk waɗannan mushrikan idan ka ce kaza shirka ne da kuke aikatawa sai yace la ilaha illallah nace la ilaha illallah yanzu kaga wannan maganar tashi me ke ƙaryata wannan la ilaha illallah ta bakin shi dinnan shine aikin shi da halin da ya samu kanshi a cikin na bautawa wani shehi ko kiran wani malami kun fahimci jumlar da kyau kuwa taral mushrika yukazzibu haluhu wa amaluhu qawluhu maganar shi tana ƙaryata halin da ya samu kanshi a ciki da aikin shi daga nan za ku gane waɗannan da suke rudar da awamu cewa ana kafirta musulmi jama'a ba musulmi ake kafirtawa ba mushriki ake kafirtawa ba musulmi bane yanzu nan zai faɗi la ilaha illallah yanzu nan sake izin zai warware ta ko minti ɗaya ba za a yi ba jama'a wannan musulmi ne ba musulmi bane dan haka in an tabbatar mishi da kalmar mushrik wannan ba kafirta musulmi bane jama'a babu waɗanda suke taharruzi da taka tsantsan game da kafirta musulmi irin ahlus sunna salafiyuna babu waɗanda suke da rahama ga al'umma gaba daya suke da tausayi ba su fitar da al'umma daga da'ira ta musulunci irin ahlus sunna salafiyun ka karanta littafin ibnu taymiya rahama ga ahlus sunna da ahlus sunna suke ga dukkan tawa'if na ibn bid'a ibnu taymiya suna tattaunawa da wanda yake dan bid'a ne sai ya ce da shi ka ce wanda ya ce kaza kafiri ne ibnu taymiya sai ya ce kware da gaske sai ya ce to ni na ce na fada na maimaita yaya matsayina sai ya ce ba kafiri bane kai har yanzu baka kafirta ba saboda baka san abinda kake fadi ba yace da ni zan fada abinda ka fada da na kafirta amma tunda kai jahili ne kana nan da uzuri na jahilci jama'a waye kai ahlus sunna rahama da tausayi ba wanda ya kai ahlus sunna salafiyuna jama'a wani zai ce ana ta cewa ahlus sunna salafiyuna haka abin yake jama'a da'awa ce ma'asumatun minal khata'i wazzalali in kaga kuskure daga masu yin ta ne amma ita da'awar ma'asuma ce babu kuskure a cikin ta in kuskure ya faru to masu yin ta ne aka samu matsala tunda dama su ba ma'asumai bane amma ita da'awar ma'asuma ce jama'a dan haka da aka ce taral mushrika yukazzibu haluhu wa amaluhu qawluhu ina fatan kun fahimci a aikace yadda kuke ganin waɗannan a gari jama'a malam yace fa innahu yaqulu zaka ji yana cewa ai la nuhibbuhum ka hubbillah mu fa baba muna kaunar su irin kaunar da muke wa Allah bane kaga ya nuna suna kaunar su kenan ma'ana sai dai kaunar bata kai irin ta Allah bane ma'ana kauna ce khafiya ta bauta wacce take boyayya a cikin zukatan su wala nusawihim billah ai ba muna daidaita su da Allah bane ai Allah yana sama da su amma su ma wasu ƴan kananan alloli ne shine lisanul hal din su jama'a shine lisanul hal din ina Allah ya sa mun fahimci lisanul hal malam yace summa yaghdabu lahum wa li hurmatihim sai kuma kaga yana fushi dan su idan aka keta alfarmar su idan tuhikat idan aka keta alfarmar su sai kaga yayi fushi yana kumburi yana wallahi ba za mu yadda ba duk wanda zai kira kanshi kaza kama kira kanka Allah amma mu dai kada a taba mana waliyanmu da shehunnan mu mana an taba Allah zindiki babu ruwan shi an ce lam yalid wa lam yulad babu ruwan shi amma da aka ce shehu dan wuta shehu dan aljanna kai ne a fir'auna kai ne a hamana kai ne a qaruna sai gashi hadda kuka na munafinci zindikin Allah munafikin Allah jama'a kaji karatun ko malam yace idan tuhikat idan aka keta alfarmar shehunnan su sai kaga yaghbabu yana fushi yana fusata a azamu mimma yaghbabu lillah sama da yadda in aka saba wa Allah zai yi fushi an ce waɗannan zindikan jama'a sun yi waka sun cewa suna cewa bautata kai ne shehu wane ne azumi na zakata duk waɗannan ibadoji shehu ake ma duk ba ai magana akai ba jama'a duk ba su ce komai ba da yake zindikai ne duk jirgi ɗaya kwaso su zama duka duk irin su ɗaya sai suka yi shiru da yake Allah aka taba babu ruwan su da janibin Allah amma da aka taba wato wannan shehi nasu wanda suke riya cewa waliyi ne ana taba shi sai gashi an kira meeting wai ana shirin ɗebo ƴan sanda annan cikin garin Zaria jama'a annan cikin ƙwaryar Zaria ana cin mutuncin Allah ana ɗibo wato darajoji na Allah ana baiwa wasu takadarai waɗanda ba a da tabbas din mutanen kirki ne amma ba ruwan kowa jama'a waɗannan mutanen an bar su suna cin karan su ba babbaka amma sai nan ne jama'a da aka yi sallar juma'a karfe 9 sai ga munafikai an diba an tafi an je ai ana kaza za a raba kan musulmi wannan ba raba kan musulmi bane jama'a akwai raba kan musulmin da ya kai a faɗi irin waɗannan kalmomi jama'a ba ku je kun saurare su bane ba ku ji su bane jama'a ba za ku gane kimar damejin da ake ba ka je ka saurara da kyau wallahi in kana da tauhidi ko sai ka ji kamar kwaron kwatsa za ta fado a wannan lokacin wallahi in kana da tauhidi amma sallar juma'a ce ta tsole musu ido tun daga sarakuna da waɗanda suke ƴan siyasa da malamai da ake gani wai su ne malaman addini aka diba aka je aka tafi amma a cikin Zaria ne wannan shirkar ta bayyana jama'a anan cikin Zaria ko ba a sani bane jama'a an ci mutuncin Allah ba su ce komai ba amma saboda an fadi wato wani cikin ƴaƴansu da jikokinsu da wani cikin ahlus sunna yayi wannan jama'a da kaji tarihi ya canza amma ƴaƴansu ne jikokinsu ne har ɗayan yana har ya tafi zai je ɗebo ƴan sanda aka ce to ya dan dakata isu isu ne jama'a dara ce ta ci gida jama'a dan haka ka faɗi duk abin da zaka faɗi amma mu mun san girman waɗannan mun san kaza okay wato Allah bai da girma a wurin ka kenan ina ƙara fassara mana ne jama'a wannan jumlar cewa la nuhibbuhum ka hubbillah wa la nusawwihim billah yace thumma yaghdabu lahum wa li hurmatihim idhan tuhikat a'zama mimma yaghdabu lillah wannan shine fassaran karatin ina jin ko ba mu tsananta ba jama'a ina jin waɗannan karatitukan ai ga fassarorin su a fili muna gani wannan ita ce manufar da ta sa malam Albani ya dauko littafin Al-Furqan baina awliya'ir rahmani wa awliya'i shaytan ya sanya ya fara karantarwa zindikai kafirai arna suka kashe shi amma wallahi jama'a wallahi an yi tsiyar jama'a ai an riga an gama an yi tsiyar malam Musa yana nan jama'a yana karanta Al-Furqan jama'a ka je ka saurara ka ji yadda karatin yake kashe Albani ba kashe da'awar shi bane kashe Albani ideology din shi da philosophy din shi bai mutu ba jama'a yana nan a raye insha Allah kuma da'awar sai ta kai labari insha Allah ko ba kowa jama'a ko kowa zai kare sai da'awar salafiyya ta kai labari inda ma haƙuri kawai ake so jama'a mu yi da imani da Allah da yaqini akan abin da muke akai Allah zai taimake mu Allah madaukakin sarki ka taimake mu malam yace wayastabshiru bi dhikrihim da an ambace su an ce waliwa na sai kaga yana istibshar yana cikin farin ciki waya tabash bashu bihi sai kaga yana annashuwa yana cikin fara'a jama'a wai ba haka suke ba mala yace siyama idza zukira anhum ma laysa fihim musamman ma in an ambaci wasu karairai na da'awar wato walittaka da wasu karamomi da wasu darajoji almaz'uma na ƙarya sai ka ji yana farin ciki sai ka ga yana murna min ighasatil lahafat na wato asalin tsamo da agazawa wanda ya fada cikin wato asalin bala'i wa kashfil qurbat da kuma yaye bakin ciki wa qada'il hajat da wato biyan bukatu idan aka ambaci cewa waliwa ne yayi mawa na kaza waliwa ne eh kaga yana murna yana farin ciki yana abin nan ina fata an fahimta wa annahumul babu bainallahi wa baina ibadihi sai kaji yana riya cewa ai dama kun fada muku sune kofofin da zasu sada ka tsakanin Allah da bayin shi ka kibin su sune kofofi ma'ana ana bada karamomin ƙarya da wato abubuwa na ƙarya da tsafa-tsafa da wato asalin khawariqul adat na ƙarya sai kaga yana kumbura yana cewa to dama wa ya fada muku shehunmu na wasa ne dama mun ce shi kada yake ziyara ba a ziyaran sauran kai jama'a waliyan gaskiya ne a ce za a ziyarci wani ba za a ziyarci wani ba jama'a Allah ya kiyaye malam yace fa innaka taral mushrika sai kaga mushriki yafrahu yana farin ciki wa yasurru yana cikin annashuwa wa yahinnu qalbuhu zuciyar shi tana haske wa tahiju minhu lawa'iju ta'zim sai kaga wato haskakawa a fuskar shi ta girma ta bayyana ma'ana fuskar shi tana kyalli wal khudu'i lahum wal muwala sai kaga yana ƙara kankan da kai daga waɗannan mushrikai da ya riya waliyai ne yake bauta musu yana ƙara kaunar su sai yace amma fa wa idza zakarta lahu Allah wahdahu idan kace Allah kadai za a bauta ma wa jarratta tauhidahu ka kadaita tauhidi ga Allah ka fada mishi lahiqatuhu wahshatun sai kaga ya samu kanshi a cikin wani irin yanayi na kunci wa dhiqin da wani yanayi na furgici ma'ana ya zai a ce Allah kadai a dan raba mana a ba wasu waliyai su ma rabi kun fahimta da kyau kuwa innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun bal jaa bil haqqi wa saddaqa al mursalin wa saddaqa al mursalin dan haka kaga sai kaga yana cikin annashuwa da farin ciki wato yana cikin kunci idan aka ce kadaita Allah wannan bautar yi wa Allah shi kadai kakkayi ma waliwa ne sai kaga ya shiga cikin kunci ya za a yi a kadaita ga Allah ya za a yi shi yasa malam yace taral mushrika malam yace wa kharaja ko lahiqatu wahshatun wa dhiqun wa harajun sai kaga ya shiga cikin kunci da takura wa ramaka bi naqsil ilahiyyati allati lahu sai kaji yana cewa ba ku san waliyai kuna zagin waliyai ana kaza ga waliyai jama'a ba haka suke fada wa ahlus sunna ba malam yace wa rubbama adaka wani lokaci ma sai yayi adawa da kai sai yayi kiyayya da kai din me ya sabbabar da kiyayyar da waɗannan zindikan suke wa ahlus sunna shine saboda da'awar ba iri ɗaya bace ahlus sunna salafiyuna sun ce Allah za a bauta ma su kuma sun ce a sai an rika ana ma shehunnai da shugabannin su wannan fa shine abin da ya raba tsakani kai sai ka ce wai waɗannan za su haɗu a teburi guda ka ce tunanin su da aqidar su zai yi su haɗu a wuri guda wallahi ba zai yi ba kana yaudarar kanka ne a ce da limamin maguzawa sarkin maguzawa da limamin arafa sarkin musulmi wannan ya yanka alade wannan ya yanka rago amma sai a ce a hada kai a dafa a tukunya guda a hada kai ka araba kai a hada kai jama'a kada a raba kai a yanka a dadda tsanaman a dafa a sa kayan miya duk a sa amma a tukunya guda sanwa guda amma in an dafa ai kai zaka iya ware naka kowa ya san gidan uban shi jama'a wannan zai yiwu jama'a ina jin zaka sha roman kare da na alade ko kuwa waɗannan du'atu taqribi su kuma abinda suke cewa kenan waɗanda suke da'awa zuwa ga wahdatul adyan cewa addinai duka su haɗe gaba ɗaya su dunkule su zama ɗaya kristanci yahudanci sannan musulunci bi kulli firqihi a ce dariqa da shi'a da wane ne da kowace tarkatarka ma habba wa dabba a hadu wai a dunkule a zama ɗaya jama'a zai yu ba jama'a zai yu a hada fate lafiyayyen fate irin na zazzagawa da zawon yara jama'a wallahi munin ya wuce haka jama'a wallahi munin ya wuce haka ga zawo irin na yara a fodin nan kudana bi ga kuma wani fate ya hadu na san ina jin zazzagawa za su ce to ya akai ne zage zage ai mana aikin gafara ga wannan faten ga wannan za dai mu misali jama'a amma ba dan cin mutunci ba wannan jama'a sai a ce to a hada kai a hada me fat in me zawo ya yadda me fate zai yadda jama'a in me kare da alade ya yadda me rago zai yadda me yasa me zawo ba zai yadda ba dama na shi gurbatacce ne me fate yaushe zai yadda ai ba zai yadda ba jirgin annabi Nuhu kenan jama'a da'watu salafiyya wanda ya hau ya shiga ya tsira da izinin Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu da haka jama'a kun ji mallan ya ci gaba da bayani yake cewa ra'ayna wallahi minhum hadha ayanan yace wallahi mun ga waɗannan da idanun mu mu ma sai mu ce wallahi mun gansu da idanun mu wa ramauna bi adawatihim sukai ta jifan mu da kiyayya da gabar su wa baghawlana alghawail sukai ta wato asalin kiyayya sukai ta wato asalin kai komo na wasu wato asalin yadda za su zalunce mu ta hanyar magana da aiki sai ce wallahu mukhzihim fi dunya wal akhirah Allah shi zai kaskantar da su tun daga duniya har lahira ai mun fara gani jama'a isu sai ta rikice musu ashe dan wani babban shehi ne jama'a dan wani babban shehi ne shikenan sai ka ji shiru jama'a mushriki ya ci shiruwa ya sha ruwa baka ƙara jin magana ta ƙara tashi ba jama'a saboda dama su ne Allah ka ƙara yamma da kare walam takun hujjatuhum illa an qalu su fa babu wata hujja da suka yi riko da ita cewa kadai suka yi ka ji hujjar su kama kala ikhwanuhum kamar yadda ƴan uwansu suke cewa aba alihatana suna aibanta allolinmu kamar yadda waɗannan mana aba alihatana kaga waɗanda suke ƴan uwansu magabatan su kenan dan annabi haka aka ce mishi yana zagin alloli yana kaza kaga ƴan uwansu ne mallan yace faqala haula isu ko waɗannan mushrikan cewa suka yi tanaqqastum mashayikhana kuna zaftare wato asalin kimar shehunnanmu kuna wato zubar da mutuncin su ba ku ganin girman su ba ku ganin kaza dama shehunnai ne jama'a kun fahimta da kyau wa abawaba hawaijana ila Allah kuna rusa kofofin da muke mika bukatun mu zuwa ga Allah sune waɗannan waliyan mallan yace wa hakaza qala an-nasara lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam haka kristoci kajimu wato wajhu shabahi baina da'awa sufiyya da kuma da'awa ta kristoci jama'a kaji wajhu shabahi yadan biyadin mislan bi mislin jama'a ina fata mun fahimta kristoci suka ce lamma qala lahum asa'ad da annabi yace da su innal masiha abdullah annabi isa ba dan Allah bane bawan Allah ne qalu sai kristoci suka ce tanaqqastal masiha wa ibtahu ka asalin rage darajar shi ka aibanta shi kaga irin maganar da waɗannan suke faɗi game da shehunnan su mun ce in ma shehunnan ne na gaskiya ai bayi ne daga cikin bayin Allah yanzu jama'a na ƙasa ce a ce misali tijjani bawa ne daga cikin bayin Allah wannan jama'a na ƙasa ce a ce kaulaha Ibrahim bawa ne daga cikin bayin Allah jama'a wannan na ƙasa ce in na ƙasa ce kenan na ƙasa ce ga manzon Allah dan me Allah ya ce a cikin Qur'ani subhanallazi asra bi abdihi waye abdihi jama'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ijma'il mufassirina al-awwalina wal-akhirina. Yanzu inda a ce maqamul ubudiyya na kafa ce jama'a da ta zama na kafa ga manzon Allah. Lan yastankifal masih an yakuna 'abdan lillah wal mala'ikatul muqarrabun. Annabi Isa dan Maryam ai ba kaskanci bane mala'iku ai ba kaskanci bane a ce waɗannan bayi ne na Allah. Kaskanci ne dan an ce musu bayin Allah. Karanta hadisin Isra'i da Mi'raj, hadisin Bukhari da Muslim. Hadisi shafa'a, hadisin ash-shafa'a. Aka zo gurin Isa aka ce ka tafi gurin Allah ka nema mana ceto. Me yace? Sai yace izhabu ila Muhammadin. Sai yace me jama'a? Abdin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Izhabu ila Muhammadin abdin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ashe maqamul ubudiyya ba na kasa bace jama'a. Jama'a mun fahimta da kyau kuwa, dan haka da annabi yace da su annabi Isa bawan Allah ne, sai suka ce tanaqqastal masiha wa ibtahu, ka naqasa shi ka aibanta shi. Sai yace wa haka za qala ashbahul mushrikina liman mana'a ittikhadhal quburi awsanan tu'bad. Haka nan wato waɗannan waɗanda suke kama da waɗancan mushrikan haka suke fadi ga waɗanda suka hana a riki kaburbuka a beban bauta. Ahlus sunna salafiyuna kenan sun ce kada a bauta wa kabari sai ka ji asbu ashbahul mushrikina, suna cewa kuna cewa ba su da daraja, kun aibanta su, tanaqqastum kaza, kun yi kaza, kun yi kaza. Haka su ma suke fadi. Wa masajid tuqsad, wa masajid tuqsad, kuma wato waɗannan da suke hana a tafi a ziyarci wasu masallatai da bai tabbata a sunna ana ziyartar su ba, saboda annabi ya ce la tushaddu rihal illa ila as-salasati masajid, ko illa ila al-masajid as-salasa. To kai tafiyayya ka tafi wani masallaci da sunan kaje ziyarar wani a kaulaha ko kaza, bid'a kake yi, ba musulunci bane jama'a. Bid'a ne wannan, ba musulunci bane. To idan muka ce wannan ba daidai bane, sai su ce sun ce ba su da daraja, sun ce kaza, sun ma ce ba ma a ziyartar kabarin manzon Allah. Haka aka yi wa Ibn Taymiya kazafi da ƙarya da kage, aka ce ya ce manzon Allah bai da daraja, ya hana ziyarar kabarin manzon Allah, ya hana. Innama abin da ya hana az-ziyaratu shirkiyya, ba az-ziyaratu sunniyyati salafiyya ba jama'a mun fahimta da kyau kuwa. Aka samu wasu makaryata su subuki suka rubuta littafi suka yi tama Ibn Taymiya ƙarya. Aka samu wasu ƴan bayansu su Ibn Hajar al-Haytami, Haytami da ta'un, ba Haytami ba, ba kuma Ibn Hajar al-Asqalani ba, ba kuma Qasdalani ba jama'a. Ibn Hajar al-Haytami suka yi ta ƙarerayi akan Ibn Taymiya da Ibn al-Qayyim al-Majirin shi da sauran malamai, wanda za mu zo mu isharar wasu maganganu wato nan gaba kaɗan insha Allah. Dan haka wa amara bi ziyaratiha ala alwajhi alladhi adina Allahu fihi wa rasuluhu. Ahlus sunna salafiyun suka hana a ziyarci kabari ko na waye, sai dai a bisa fuskacin da shari'a Allah madaukakin sarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi izini. Wannan fa shine abinda ahlus sunna suka ce, ba su hana ziyarar makabarta da kabari ba. Abinda suka hana az-ziyaratu shirkiyya, a tafi ana yi makabari bawasi, a tafi ana kiran na kabari bayan ya mutu, bayan Allah ya ce in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Ko kun kira su ba za su amsa muku ba, in ma sun ji ba za su iya amsawa ba, kuma ranar kiyama za su kafirce wa shirkan da kuka yi tayi da su. Ba wanda zai fada maka irin al-khabiru shine Allah madaukakin sarki. Dan haka abinda ahlus sunna suka hana game da ziyara jama'a shine tawafi, kiran na kabari, fada mishi bukatocinka. Ai kai ne za ka yi mishi addu'a, ba kai za ka fada mishi bukatocinka ba. Ina da bukata kaza ya wani, wannan shirka ce, ba daidai bane, ku daina jama'a, wallahi ba daidai bane. annabi yana kwance yana rashin lafiyar rasuwa sai wasu suna bada labari cikin matan shi wani coci da suka gano a kasar Sham suna bada labarin kyan wannan cocin da hotuna da suka gani annabi sai ya tashi ya zauna yayi musu wa'azi yace la tattakhidhu alqubur masajida yace kada ku riki kaburbuka su zame muku wuraren bauta yace Allah ya tsine ma yahudawa da kristoci la'ana Allahu alyahuda wan nasara takhadhu qubur anbiya'ihim masajida ala la tattakhidhu alqubur masajida fa inni anhaakum an dhalik haka annabi ya fadi yau sai ga wasu suna da'awar musulmi ne su anan kasar jama'a anan kasar ana gina wato asalin wato hubbara akan kabarin mutum da sunan shehi ne da sunan kaza ne da sunan kaza ne suna fakewa da shubuhohin ce wato ai ga kabarin annabi a masallaci sai mu ce shehin ka irin annabi Muhammadu ne bayan hadisi ya tabbata inda annabawa suka mutun nan ake binne su kai shehin ka akwai hadisi akai kun fahimci shubuhan nan jama'a sai ce ga kabarin annabi a masallaci dan haka su ma kabarin shehin su a masallaci sai mu ce a zamanin sahabbai aka shigo da ɗakin Aisha masallaci ko zamanin bayan sahabbai ka je ka binciki tarihi in baka sani ba dan haka an hana ziyarar kabari ne a ziyaratu shirkiya albid'iyya amma ziyarar da ake wa kabari ko makabarta aje makabarta jama'a a cire takalma kan a shiga bayan an shiga dan ba a shiga kabari da takalmi musulmi kusan wannan ba a tafiya tsakanin kaburbuka da takalmi haramun ne almashiyu bin ni'ali bainal qubur wannan haramun ne annabi ya hana dan haka ka je makabarta to sai ka cire takalman ka kan ka shiga da ka shiga sai kai addu'a ga dukkan mamatan gaba daya bidu'ail ma'fur بالدعاء المعفور الدعاء جاءك سامو النبي يني يناتي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية سيكا شقاء ينزكا قدكا مسلمين كي يكون تأقول سن أمبانا دا الدعاء سيكا تفي كي سيزوا قبر دا كزيرتا إنك جيغ قبر sai ka asalin sanya kabarin a baya gare ka sai ka fuskanci alƙibla sai ka daga hannu sai kai mishi addu'a ba ka roki bukatu a gurin shi ba kai mishi addu'a addu'ar da tazo daga annabi in baka iya da larabci kai da Hausa Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzlahu wa'si' madkhalahu wa'ghsilhu bilma'i wasalji walbarad wa'naqqihi minal dhunubi walkhataya kama yunaqqa thawb al-abyadu minal danas Allahumma abdilhu daran khairan min dari wa'ahlan khairan min ahli wa'zawjan khairan min zawji wa'adkhilhu al-jannata wa'qihi azab al-nar Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa'in kana musi'an فتجاوز عن سيئاته وهفواته اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعضه كي وانا الدعاء سنن كي الدعاء اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا وصغيرنا وكبيرنا har zuwa karshe in baka iya da larabci ba sai kai ta da Hausa Allah zai ji kuma Allah zai amsa insha Allah ka gama eh to shikenan sai ka fito sai ka tafi yanzu kaga ka ziyarci makabarta ya ƙara maka imani sai kaga in ilimi kake tinkaho da shi ga wani babban malami da ya kwanta ya rasu wanda ya fika in kuɗi ne ga wani attajiri in mulki ne ga wani wanda ya shallake kowa a duniyar ka amma gashi a kwance a cikin ƙasa kaga wannan sai ya ƙara maka wa'azi ka gane duniya bakin ba a bakin komai take ba ka fuskanci Allah kai gaskiya ka rike amana kai biyayye iyaye kai duk abubuwan da suke na alkhairi sannan kuma musulmin da suke kwance a gurin gaba ɗaya sun amfana da addu'arka to wannan ita ce ziyara jama'a ziyara ash-shar'iyya amma kaga duk ziyarar da ba wannan ba ka tafi kana goga hularka a jikin kabari ko ka ɗebo kasar kabari ko kai kaza ko kai kaza wannan shirka ne shine Ibnu Taymiyyah da almajiran shi da ƴan salafiya suke hanawa jama'a ba irin wancan shirkar ba za a daina hana hani wa'azi da wato asalin hana mutane akan ta ba jama'a ba za a daina ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu da haka gashi malai ce fanzur ila hadha tashabuhi baina haka ne ko
eh
qalu tan tanqasta ashabaha ma'ana da an hana ziyarar kabari irin ziyara ta shirka qalu sai ka ji ɗan bid'a mushrikai suna cewa tanqasta ashabaha ka rage darajar ma'abotan kaburbukan ka nuna ba su da daraja ba su san kimar annabi Muhammadu jama'a akwai wani yusufin nabahani wani takadarin malami jama'a Allah ka raba mu daga sharrin irin su jama'a zan zo ne mana ishara zuwa ga wato asalin wasu maganganu da miyagun maganganu da littafai da yayi musulmi ku fadaka daga gare su zan zo duk zan mana isharar su ga su jama'a lokaci ya kure ne amma sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe ina fata mun fahimta mala yace funzur ila hadha tashabuhi baina qulubihim hatta ka annahum qad tawasaw kai ka ce wasiya suka yi wa junan su mushrikan da suka yi wa ƴan baya wasiya an fahimta jama'a atawasaw bihi balhum qaumun taghun kai ka ce waɗannan na ƙarshe sun je sun hadu da wasiyar na farkon shibran bi shibrin jama'a hazwal qazzati bil qazza Allah madaukakin sarki kiyaye man yahdillahu fa huwa al muhtadi Allah da yace duk wanda Allah ya shiryar shine shiryayye Allah ka shiryar da mu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا wanda ya bata bazaka taba samar mishi da wani majibincin al'amari wanda zai shiryar da shi ba wa qad qata Allahu ta'ala kull al asbab allati ta'allaqa biha al mushrikuna jami'an qata'an ya'lamu man ta'ammaluhu wa 'arafahu anna man ittakhadha min dunillahi waliyan aw shafi'an فهو كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون دو wanda ya riki wani daban wanda ba Allah ba a matsayin mai ceto to kamar wanda ya riki gida a matsayin wato gidan giza-giza a matsayin gida da zai kare mishi sanyi da zafi da ruwa ka kalli sakar gidan giza-gizo wanda ya riki gidan giza-giza jama'a shi kanshi giza-gizon zai tare mishi sanyi da zafi zai rufa mishi asiri wai haka abin yake ga wanda ya riki wanda ba Allah ba fa qala ta'ala qul ud'u allazina za'amtum min dunillah la yamlikuuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihi min shirkin wama lahu minhum min dhahir wala tanfa'u ash-shafa'atu 'indahu illa liman adhina la Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a ga karatu lokaci ya kure zamu kwana anan in Allah ya kai mu gobe sai mu karasa karanta wannan gabar dan tana da matukar muhimmanci to sa'annan sai mu dora mu ci gaba da jin al-jumlatu sadisa ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum muna roƙon Allah madaukakin sarki ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu abubuwan da muka fadi na daidai Allah ka ba mu lada abubuwan da muka yi kure Allah ka yafe mana ka gafarta mana muna roƙon ka ya Allah muna tawassuli da ayyukan mu nagari da sunayenka da siffofin ka kyawawa madaukaka Allah ka kai haske kabarin malam Albani Allah ka gafarta mishi Allah ka daukaki darajojin shi shi da iyalan shi da suka yi shahada muna roƙon ka ya Allah ka amintar da shi da su azabar kabari da firgicin alkiyama Allah ka saka su a cikin jannatul firdausi ka nisanta su daga wuta muna roƙon ka ya Allah ka zuba albarka a cikin ƴaƴa da iyali da almajirai da makarantu da malam ya bari muna roƙon ka ya Allah dukkan fitina da makirci dake karkashin ƙasa wanda ake nufin musulmi gaba ɗaya Allah ka rusa shi muna roƙon ka ya Allah ka zaunar da arewacin Najeriya lafiya jama'a zan saurara anan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik